شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bayaka muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komi wanda cikin nufatansa da horewansa ya kawo mu wannan yini na talata, yau muna 16 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina. A yau tana da shekara 445 a kidayen miladiya, yau muna 26 ga watan uku shekara ta 2024. Mun da wannan majalisi ne albarka, majalisin tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatar da shi a wannan gida na Sakashin Ibrahim, fadan gwamnatin jihar Kaduna. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da zukata masu kiyaye gaskiya, da harasa masu faɗin gaskiya, da kunnuwa masu jin gaskiya, da gaɓuɓɓa masu aiwatar da gaskiya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sada mu da dukkan alkhairin abin da muke karantawa, kuma ya tunkuɗe mana ya ɗaukake mana fitintuni da musibu, ya ba mu lafiya da zaman lafiya da gamawa lafiya. Idan 'yan uwa musulmi ba su manta ba, a zama da muka ƙarƙare jiya mun kammala bayani akan abin da ya shafi bismillahir rahmanir rahim, wanda mun ji abubuwa masu yawa a ciki, har mun ji kaɗan daga cikin ma'anin waɗannan kalmomi masu albarka na bismillahir rahmanir rahim, wanda mun yi bayani cewa yayin da bawa zai fara karatun alqur'ani mai girma ya ce bismillahir rahmanir rahim, ma'anan haka wato ina farawa da ambaton sunayen Allah gabaki ɗayansu, ina mai neman tubarriki, ina mai neman albarka, ina mai neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ni wurin aiwatar da wannan ibada. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ar-rahman, shi ne ar-rahim. Mun ji ma'anan ar-rahmanur rahim cewa ar-rahman shi ne mai gamammiyar wato rahama. Duka lafazan guda biyu da ar-rahman da ar-rahim an tsatso su ne daga lafazin ar-rahama. Ma'anar rahama shi ne jin ƙai da tausayi da kuma ainihin wato rahama, kamar yadda muke faɗinta a Hausance. To amma lafazin ar-rahman yana nuni akan cika da tumbatsa dangane da sashen rahama. Yayin da aka sifanta Allah subhanahu wa ta'ala da kasancewar shi ar-rahman, wato shi ne mai yalwatacciyar rahama, rahama wacce ta yalwaci komi, ta ishi komi, kuma rahaman da yake babu kwatankwacinta, ba ta da kini ko tamka. Ar-rahim kuma waɗansu malamai suka ce ma'anansa shi ne mai keɓantacciyar rahama ga mummune ranar tashin alkiyama. Duk da kasancewa mun yi bayanin cewa ar-rahman babban wato magana mafi inganci shi ne, tana nuni ne zuwa ga sifantuwan Allah da sifar rahama. Wato Allah tun kafin ya halicci talikai gabaki ɗaya ya sifantu da sifa ta rahama. Ar-rahim Allah subhanahu wa ta'ala shi ke rahimtar da bayinsa ko a duniya ko a lahira. Idan kai la'akari da ayoyin da suka zo inna Allaha bin-nasi la-ra'ufur rahim, Allah subhanahu wa ta'ala dangane da mutane gabaki ɗaya, da mummunansu da kafiransu, da dabbobinsu da mutanensu, da kowa da kowa, to Allah rahimun ne, wato yana sadar da ni'imar rahamansa zuwa gare su. To haka nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala rahimun ne ranar tashin alkiyama, amma ga mummunai kaɗai, domin kafirai ba su da rabo a cikin rahaman Allah ranar tashin alkiyama. Kuma wani hadisi ya zo cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ke yi, yana kirari ga Allah, yana gaya ma Allah cewa rahmanud duniya wal akhirah wa rahimuhuma. Allah kai ne ar-rahman din duniya, kai ne ar-rahman din lahira, kuma kai ne ar-rahim din duniya, kai ne ar-rahim na ranar tashin alkiyama. Ala ayyi hal dai waɗannan sunaye guda biyu sunaye ne na Allah subhanahu wa ta'ala, waɗanda suke nuni akan cikar rahaman Allah da yalwanta da bunƙasanta da kasancewar rahaman Allah ta mamaye komai ta mamaye kowa muna fatan Allah subhanahu wataala ya sadar da mu da rahaman sadijin kansa mun ji cewa lokacin da bawa ya tashi yana fadin bismillahir rahmanir rahim a wannan lokaci yana neman tabarruki ne wurin Allah yana mai neman taimakon Allah yana mai girmama Allah yana koran shedan saboda shedan yana gudu duk lokacin da aka ambace Allah kuma a daidai wannan lokaci bawa yana saba wa mushrikai saboda su idan abu ya taso musu ba sunan Allah suke kira ba sai dai su jibinta ma Allah da ko su jibinta ma Allah mata ko wani abu mai kama da haka to yayin da bawa yace bismillah ni ina mai farawa da sunan Allah ina mai neman taimakon Allah da agajin sa da albarka daga Allah to a wannan lokaci ya saba mu matafiyan mushrikai kenan kuma a wannan lokaci bawa yana tabbatar ma Allah da kadaituwa wurin uluhiyarsa sannan kuma bawa yana nuna tsananin kwadayin sa zuwa ga taimakon Allah subhanahu wataala to wa'annan dai abubuwa duk mun gabatar da su akan abin da ya shafi bismillahir rahmanir rahim abin da ya rage yanzu shine sai mu shiga wannan sura mai albarka suratul fatiha til kitab ala ramma zai isti'aza yi bismillah sai karanta mana wannan sura mai albarka ala ramma bismillah
a'udhu billahi samii'ul 'aliim من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ما شاء الله wannan sura da malam ya karanta ita ake kira suratul fatihatul kitab wannan sura mai albarka ita ce sura mafi girma mafi daraja a cikin surorin alqur'ani mai girma gabaki daya hadisi sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda manzon Allah yayi nuni akan cewa fatihatul kitab ita ce sura mafi daraja gabaki daya a cikin alqur'ani kamar hadisin da yazo wanda al-Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito shi a cikin Musnad daga babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama Abu Sa'id ibn al-Mu'alla yake cewa na kasance ina salla a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya kwala mun kira sai ya kira ni yace ni kuma ganin ina salla sai bai ban amsa ba har lokacin da na gama sallan sai na taho gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah yake cewa baka ji lokacin da na kira ka bane me ya hana ka amsa sai ya ce ya manzon Allah ai lokacin da ka kira ni ina cikin salla sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ce masa ashe baka ji Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum ba baka ji Allah yana cewa ya ku masu imani ku amsa kiran Allah ku ci amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan dai Allah ko manzon sa ya kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku da wannan sai aka fahimci ashe idan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kira mutun yana cikin sallar nafila to zai amsa kiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma sallar shi ba ta bace ba ko kuma zai ma iya yanke sallan gabaki daya saboda ya amsa kiran annabi sallallahu alaihi wa sallama amsa kiran manzon Allah ya fi sallar nafila daraja a wurin Allah salawatullahi wa salamu alayhi to shine da manzon Allah ya gaya masa wannan sai ya ce dama na kira ka ne ina son in gaya maka mafi girman surorin alqur'ani mai girma gabaki daya amma zan baka wannan bayani kafin in fita daga cikin wannan masallaci sai manzon Allah ya ci gaba da harkarsa a cikin masallaci shi ma wannan sahabi ya ci gaba da harkarsa a cikin masallaci to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi nufin zai fita daga cikin masallaci sai wannan sahabi Abu Sa'id ibn al-Mu'alla sai ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai manzon Allah ya rike hannunsa sai ce ya manzon Allah kai alƙawarin zaka gaya mun sura mafi girma a cikin surorin alƙur'ani mai girma ga baki daya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa eh ita ce alhamdulillahi rabbil alamin da wannan sai ya tabbata kenan cewa suratul fatiha ita ce sura mafi girma a cikin alƙur'ani mai girma ga baki daya wannan sura mai albarka tana da sunaye da yawa tana da sifofi da yawa waɗansu daga cikin malamai kaman al-Imam Suyuti a cikin littafin al-Itqan da waɗansu daga cikin malaman tafsiri kaman al-Imam al-Alusi a cikin littafin tafsirinsa sun ambaci sunayen Fatiha sama da sunaye 20 da wani abu kuma dama mun san ka'ida gamammiya cewa kaffaratul asma tadullu ala sharafil musamma a duk lokacin da abu ya zama yana da sunaye da yawa to hakan yana nuni zuwa ga darajar abin duk lokacin da abu ya zama yana da sunaye da yawa hakan yana nuni zuwa ga darajar abin idan ka dauki sunayen Allah subhanahu wataala jiya mun tattauna cewa sunayen Allah suna da yawa har muka ce akwai guda 99 kamar yanda ya zo a cikin hadisi man ahsaha dakhala aljannata wanda ya kiyaye su ya fahimce su da kyau yayi aiki da koyaronsu manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ya shiga aljanna to kaga babu abu mai alkhairi mai albarka kamar Allah subhanahu wataala to kuma ga sunayen Allah suna da yawa to haka nan ma sunayen alqur'ani suna da yawa haka nan sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa haka nan sunan tashin alkiyama su ma suna da yawa dan haka duk lokacin da sunaye yawa to yana nuni akan darajar abin da ake kira da wadannan sunaye wannan sura ta Fatihatul Kitab tana da sunaye masu yawa daga cikin sunayen da ake kiranta ana kiranta Fatihatul Kitab Fatihatul Kitab sannan ana kiranta Ummul Qur'an ana kuma kiranta Ummul Kitab ana kiranta As-Sab'ul Masani ana kiranta Ar-Ru'ya ana kiranta As-Sala ana kiranta Al-Hamd da waɗansu sai dai daga cikin sunaye masu dimbin yawa wanda duk malamai sun yi bayani cewa wannan yana daga cikin sunayen Fatihatul Kitab kuma kowace suna daga cikin sunayen nan akwai dalilin da yasa ake kiran wannan sura mai albarka da ita kaman Fatihatul Kitab kaga wannan duk wanda ya dauki littafin Allah in ka buda suran da zaka fara gani a cikin surorin Al-Qur'ani mai girma ita ce Fatiha shi yasa sai ake kiranta Fatihatul Kitab Fatihatul Kitab sannan kuma ana kiranta Ummul Kitab wato uwan Al-Qur'ani mai girma me yasa ake kiranta Ummul Qur'an saboda ta tattaru akan dukkan sakon da ke a cikin Al-Qur'ani mai girma Fatiha ita kadai duk da karancin ayoyinta to ta tattar sakon da yazo a cikin Al-Qur'ani mai girma ga baki daya wanda zamu bayani shi insha Allah ta'ala anan gaba ba da dadewa ba shi yasa hadisi ya tabbata a cikin sunan na al-Imam Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin ummul qur'an wa ummul kitab manzon Allah ya ce wannan sura ta Fatiha ita ce ummul qur'an ita ce ummul kitab al-kitab shine al-qur'ani al-qur'ani shine al-kitab sai manzon Allah ya ce was-sab'ul mafani kuma ita ce ake kiranta as-sab'ul mafani ma'anan as-sab'ul mafani bakwai waɗanda ake nanata su lokaci bayan lokaci wannan wata aya ce a cikin suratul hijri walaqad atainaka sab'an minal mafani wal qur'anil azim Allah yake cewa hakika mun baka waɗansu ayoyi guda bakwai wanda ana yawan nanata su sannan kuma mun baka al-qur'ani mai girma to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita Fatihatul Kitab ita ce as-sab'ul mafani ita ce ayoyi bakwai waɗanda ake nanata su ana nanata su a cikin salloli na farilla ko salloli na nafila sannan kuma ana kiranta al-Qur'anil Azim wato kaman ita ce ma al-Qur'ani mai girma ga baki daya kamar yadda kaga a cikin al'amarin aikin haji manzon Allah yace al-Hajj Arafa ga baki daya aikin haji Arafa ne wai sai a dauki wani abu ginshiki daga cikin wani babban al'amari sai a dauki sashen shi ginshiki a cikin sassansa sai a bashi sunan shi kawai sai aka kira aikin haji aka ce kawai Arafa ita ce aikin haji me hakan yake nuna wa Arafa tana da matsayi mai girma a cikin al'amarin aikin haji ko kuma a cikin al'amarin sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wani sahabi a inni ala nafsika bi kasratu sujud ya ce ya manzon Allah ina son in makwabce ka a gidan aljanna sai manzon Allah ya ce to hakan zai samu amma sai ka taimake ni da yawan sujada me yake nufi da yawan sujada yawan sallah sai aka dauki sujada wato sai aka dauki sallah sai aka yi mata laƙabi da wani ginshiki daga cikin ginshikanta shine sujada to irin wannan yana da yawa a cikin harasan mutane musamman a cikin harshen larabci to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci fatihatul kitab a matsayin ita ce as-sab'ul masani a cikin ita ce alqur'anil azim wato ita ce alqur'ani mai girma gabaki daya saboda mene saboda sakon alqur'ani mai girma gabaki daya ya tattara a cikin fatihatul kitab hakanan ana kiran fatihatul kitab da suna alhamd alhamd saboda lafazin farko da yazo a cikin wannan sura godiya ne ga Allah subhanahu wataala hakanan kuma ana kiranta as-sala ana kiranta as-sala me yasa saboda wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah mai girma da buwaya yana cewa qasamtu as-salata bayni wa bayna abdi na raba sallah gida biyu rabi na wani rabi na bawa na ni sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai Allah ya ce idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce hamidani abdi bawa na ya gode mu in yace arrahmanur rahim sai Allah ya ce bawa na ya yabi in yace maliki yawmiddin sai Allah ya ce bawa na ya girmama ni idan bawa ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ya ce wannan tsakankani na da bawa na ne bawa na ya bani abin da ya cancance ni ni kuma zan amsa mishi abin da zai roƙa faɗa abin da kake so to shine sai bawa ya ce ihdinas siratal mustaqim mahalli shayil a cikin nan shine da Allah subhanahu wataala ya ce qasamtu salata bayni wa bayna abdi na raba sallah gida biyu rabi na wani rabi na bawa na ne amma da kuma ya tashi bayanin me yake nufi da sallah sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin da wannan sai aka fahimci ashe fatihatul kitab ana kiranta da suna as-sala haka nan kuma ana kiran wannan sura ne albarka da ar-ruqya me ma'anar ar-ruqya shine tawaida yin magani kusan kowa ya san abin da ake kira da ruqya mun fi sanin ruqya idan aka ce za a je a yi wa mutum karatu saboda shafan aljini sai a ce to za a je a yi mishi ruqya waɗansu sukan ce ruqiyya ba ruqiyya sunan shi ba ruqya ruqiyya hawa kenan hawa sama shine ma'anar ruqiyya amma ar-ruqyatu shine tawaida magani abin da ake nufi da ar-ruqya shine duk wani abin da zaka karanta ma mare lafiya da nufin ya samu waraka sunan shi ar-ruqya ku fahimci abin da fadin shi duk abin da zaka karanta ma mare lafiya da niyyan ya samu waraka ana kiran shi ar-ruqya to kaga idan ka fahimci wannan da kyau zaka fahimci ashe ruqyan ma ba zubi ɗaya bane akwai ruqya na halal akwai ruqya na haram idan ka fahimci cewa duk wani abin da za a karanta ma mare lafiya din ya samu lafiya sunan shi ruqya to wani zai zo ya karanta alqur'ani kaga wannan ruqya ne na halal wani zai zo ya karanta wa'ansu addu'o'i da aka tsugo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaman bismillahi arqik min kulli shay'in yu'zik min sharri kulli nafsin aw ayni hasid Allahu yashfik ko kuma u'izuka bi kalimatil lahi tamma min kulli shaytanin wahama wa min kulli 'aynin lamma ko mutum ya karanta Fatiha ko ya karanta ayatul kursi ko ya karanta wadansu ayoyin alqur'ani to kaga duka wadannan karatu ne na ruqya kuma ya halasta ko kuma ka zo ka tsaya akan mare lafiya kana addu'o'i na alkhairi wani Allah ya baka lafiya Allah ya yaye maka wannan lalura Allah ya saukar maka da rahama Allah ya yaye maka wannan lalura duka wadannan karatu kake yi akan mare lafiya da fatan ya samu waraka to duk ana kiran su ruqya kuma ya halasta to a daidai wannan lokaci kuma akwai ruqya wanda shi kuma bai halasta ba kenan wanda za a rika kiran sunan shedanu ko sunan aljannu ko sunan rauhanai ko ana kiran sunan dan Allah ko ana kiran wata mata ana jingina ta ga Allah da ninya mare lafiya ya samu lafiya kaga wannan shirka ne shine yazo a cikin hadisi manzon Allah ce a'ridu alayya ruqaqum fa innahu la ba'sa bir ruqama la yakun shirkan ku zo ku nuna min yadda kuke yin tawaidan ku babu laifi da yin tawaida matakar dai babu shirka a ciki to kenan idan akwai shirka a ciki baya halarta wanda za a je gurin boka yace ce za su girka mutum zaka ga suna kiran sunan waɗansu rafanai da ninyan wannan mare latan ya samu lafiya to kaga wannan shirka ne kuma haramun ne bi halarta ba wani kuma za ka ana kiran sunan wani Allah ne ana kiran suna ko a ce dan Allah ne ko a ce wannan matan Allah ne ko a ce wannan abokin Allah ne ana kiran shi ana karanta sunan shi akan mare latiya da ninyan ya warki to kaga wannan baya halarta wannan shirka ne amma in ka karanta alqur'ani ko ka karanta wadansu addu'o'i na hadisi ko ka karanta kalmomi masu dadi Allah ya baka lafiya Allah shi yayi maka wahala duka wadannan ya halarta a babin ruqya to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kira fatihatul kitabi da suna ruqya wannan ko ya faru ne a lokacin da wadansu sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallama suka je wani gari kamar yadda al-imamu al-bukhari ya rawaito sahabbai ne suka je wani gari sai suka sauka a garin sai suka nemi da Allah a ce maka a ba su masauki kafin zuwa gobe su tashi sai mutanen wannan gari sai suka ki ba su masauki to al'amarin Allah sai suka koma bayan gari sai suka dan rabi suka kwana to cikin dare sai maciji ko kunama sai yazo ya saru wannan sarkin sai maciji ya saru wannan sarkin aka kira masu magani daban-daban an kira likitoci an kira masu maganin gargajiya an ta magani amma Allah subhanahu wataala bai kawo waraka ba sai wani daga cikin mutanen sai ya ce amma inda ba za ku damu ba ina mutanen nan da suka zo jiya suka nemi mu ba su masauki muka hana idan da za mu je gurin su kila suna da maganin harbin maciji harbin kunama ko sarin maciji sai aka ba shi dama ya je tuntubo waɗannan sahabbai a bayan gari to shine sai ya zo gurin waɗannan sahabbai ya ce musu to sarkin mu an samu akasi maciji ya sare shi ko kuma kunama ta harbe shi an yi duk maganin da ya kamata a yi amma bai samu waraka ba ko a cikin ku akwai wanda ya iya yin tawaida sai shugaban wannan tafiya Abu Sa'id kenan sai yake cewa lallai ni na iya mu je gurin sarkin akai da gurin sarki da yaje sai ya karanta mishi Fatihatul Kitab saboda irin yaqinin da ke cikin zuciyarsa da tsoron Allah da girmama Allah karatu ɗaya ne tak nan take wannan sarkin ya warke ana karanta mishi yana warkewa ba wai sai an jima ba ba maganin cin sauki bane nan take ne Allah subhanahu wataala ya kawo waraka shi yasa wannan yana alamta maka cewa masu yin ruqya sai sun sanya tsoron Allah da imani na gaskiya a cikin zukatansu ba wayanka bane ba dabaranka bane ke warkar da mare lafiya gurgurdan irin yadda ka sanya tsoron Allah a cikin zuciyarka gurgurdan yadda ruqyanka za ta yi tasiri sai ka ga wani mai ruqya an kai mishi mare lafiya sai ga har yana wani alfahari eh ai akwai rabon za ku warke tunda an kawo shi gurina Allah gafarta malam kai din wa ba tasirin ka bane tasirin kalmomin Allah ne gurgurdan irin tsoron Allah da ke cikin zuciyarka gurgurdan irin yadda Allah subhanahu wataala zai bada mafita amma kai alfahari ko warakan ka nuna kaman tana hannunka ne wallahi waraka tana hannun Allah ne kai dai abinda Allah shar'anta maka ka ambaci Allah amma wane ne haƙin ya warkar haƙin Allah ne subhanahu wataala to shi Abu Sa'id al-Khudri da ya karanta mishi Fatihatul Kitab nan take wannan sarki ya warke shikenan sai suka ce to za a biya ladan aiki za a biya ladan aiki saboda in kun lura mutanen garin maruwata ne shi yasa za ka gudanar da mutane gurgurdan irin yadda suke kaga da Allah ya sa sun ba su masauki kaga magana ce kawai yanzu an taimake su kuma sun taimaka to amma an hana su masauki kuma gashi sun zo sun yi tawaida da izinin Allah Allah ya bada waraka to suka ce to za a biya kudin aiki sai aka ba su raguna guda 30 ka san irin aikin da zaka yi babban mutum ai ba daidai yake da mutumin da yake ba irin shi ba yawa yanzu misali a ce sarki zaka je kai masarki magani ai irin biyan da kake sa rai ba irin biyan idan kai matalaka bane to ko me girma gwamna to shine sai aka ce to za a ba su raguna guda 30 to da aka ba su raguna shi kuma dadin sahabi kenan baya yin wani motsi sai ya nemi sa hannun Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yanzu daga shan biyar kudin aiki raguna 30 hadda ma wadansu abubuwa da aka kara musu sai suka ce ba za mu ci wannan ba za mu yi amfani da wannan abin da aka biya mu ba har sai mun je gurin manzon Allah mun bashi labari sallallahu alaihi wa alihi wasallama to lokacin da suka je gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama suka bashi labarin abin da ya faru sai Annabi ya ce wa ma yudrika annaha ruqya kai Abu Sa'id wane ne ya sanar da kai cewa wannan suran ruqya ce ita ma sura ce wanda ana tawaida da ita daga nan sai aka fahimci ashe cikin sunayen Fatihatul Kitab akwai ar-ruqya suran da ake magani da ita ana tawaida da ita kuma ya ɗan uwa kace mu wuce wannan gaban wallahi idan ka kyautata imaninka yaqininka yayi karfi tsakankaninka da Allah da tawakkalinka wallahi zaka ga abin ban al'ajabi zaka ga abin ban al'ajabi domin zaka dauki Fatihatul Kitab cututtuka masu wahalan waraka idan ka karanta Fatihatul Kitab musamman a ce ka samu ruwan zamzam in babu ruwan zamzam ka samu ruwan sama wa anzalna minas sama'i ma'an tahura shi ma ruwan sama mai albarka ne mai tsarki ne in babu ka samu narijiya in babu ka samu duk wanda ya samu fattaqullaha masafadu ka kyautata imani da yaqini tsakankaninka da Allah ka karanta Fatihatul Kitab a cikin ruwa ka shaka shata jikinka zaka ga tasirin shi da izinin Allah zaka ga tasirin shi da izinin Allah al-Imam Ibn al-Qayyim ya kawo irin waɗannan misalai da waɗansu cututtuka da ya fama da su a rayuwarsa wanda ya ce lokacin da ya gamu da wani hadisi wanda ke nuni akan cewa zamzam lima shuriba lahu ya je ɗakin Ka'aba ya ɗauki ruwan zamzam ya riƙa karanta Fatihatul Kitab a ciki ya ce wallahi na ga abin ban al'ajabi abin ban mamaki a lokacin nan na ga ba ni da buƙatar wani likita Allah ya riga ya bashi warakan abin da ya dame shi musamman cututtukan abin da ke da alaƙa da zukata cutar zuciya ko waɗansu cututtuka masu haɗari ƙwarai da gaske akwai waɗansu ayoyi waɗanda yake suna da ƙarfi suna da tasiri wurin warkar da rashin lafiya idan Allah subhanahu wata'ala ya sa kana da rabo kana da yaqini tsakankaninka da Allah to idan ka karanta su za a samu waraka da izinin Allah subhanahu wata'ala Fatihatul Kitab ita ke jagorancin irin waɗannan surorin amma baya ga ita akwai irin Ayatul Kursi mafi daraja mafi girman aya a cikin Al-Qur'ani akwai Amanar Rasulu akwai Qul Huwallahu akwai Falaq akwai Nas wanda yake duk cikin su suna da tasiri wurin kawar da rashin lafiya wannan na faɗe shi ne a babin munasaba amma abin da muke magana akai shine Fatihatul Kitab ana kiranta ar-ruqya wato sura wacce ake tawaida da ita al-Imam al-Bukhari ya ambata wannan kadan ne daga cikin sunayen Fatihatul Kitab kadan ne daga cikin sunayen nace muku malamai da yawa sun yi batun cewa Fatihatul Kitab sunayenta ya kai guda 20 da wani abu duk da kasancewar malamai masu tahqiqi kamar Ibn Ashur a cikin littafin tafsirinsa At-Tanwir wa At-Tahrir ya ce da dama daga cikin sunayen nan sifofi ne nata amma abin da yake sunan da ya tabbata waɗansu sunaye ne waɗanda yake ba su wuce guda 6 zuwa 7 ba mun kawo waɗansu daga cikin abin da muka faɗi a nan kamar Ummul Kitab Ummul Qur'an As-Sab'ul Masani Al-Qur'an Al-Azim As-Sala Ar-Ruqya da waɗansu daga cikin sunaye waɗanda yake sun zo a cikin hadisai amma galibin sauran sunayen da ake kiranta da shi sifofi ne nata to muna fatan Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka a cikin ta al-Imam al-Bukhari ya ambata a cikin tafsiri a cikin Sahih al-Bukhari a cikin Kitab al-Tafsir yace babban dalilin da yasa ake kiranta Fatiha da sunan Ummul Kitab saboda ita ce farko a cikin rubutun mushafi duk wanda ya dauki al-Qur'ani mai girma zai ga ita ce farko to da wannan sai ana kiranta Ummul Kitab yace sannan kuma duk sallan da aka zo za a yi sai an fara da karanta ta kafin ka karanta kowace sura daga cikin surorin Al-Qur'ani mai girma. To kamar ita ce jagora kenan. Kuma dama kamar yanda al-Imam shi kuma Ibn Jarir yake ambatawa cewa Larabawa suna da tadan idan ya kasance ga abubuwa da yawa amma wani abu shine jagora sauran suna raka shi sai a kira wannan jagoran a matsayin ummu kamar yanzu kan dan adam da ya tattara kwakwalwa wanda yake kwakwalwa ta tattara gangan jiki ga baki daya to sai ana kiran kwakwalwa a matsayin ummul ummur ra'as kwakwalwa kamar ita ce uwar kai ga baki daya duk kusan gabubban da ke cikin gangan jikin dan adam yana da alaka da kwakwalwa to haka nan dai duk wani abu wanda yake jagora ana kiran shi ummu kamar garin makka ana kiranta ummul qura me yasa ake kiranta ummul qura ita ce jagoran garuruwan duniya ga baki daya to saboda wannan sai ana kiran fatihatul kitab ummul kitab saboda ga ta rubuci a farko a cikin alqur'ani mai girma kuma duk wanda yazo sallah ita zai fara karantawa kuma dama ta dalla rabawa ne duk abin da yake jagora sauran na raka shi to ana kiran shi ummu to sai ana kiran fatihatul kitab da suna ummul kitab to wannan kadan kenan daga cikin abin da ya shafi sunayen fatihatul kitab wannan sura kamar yanda muka kawo a farko wato sura ce mai albarka kwarai da gaske duk da kasancewa kafin mu shiga sura ya kamata mu bayani akan lafazin sura da kowa ya san shi in aka ce suratul fatiha kowa san abin da ake nufi lafazin sura ya koma kaman Hausa in aka ce sura kaza amma asalin sura larabci ne kuma sur shine ganuwa shine ma'anan su shine ma'anan su shine ganuwa dan haka aka ce sura ta zama shine ganuwa to me yasa ake kiran surorin alqur'ani mai girma a matsayin sura aka kamanta ta da ganuwa malamai suka ce saboda kasancewan ganuwa yana da daukaka yana da daraja duk wanda yazo gari ganuwa yake fara gari sannan kuma ganuwa ta tattara kananan gidajen da ke cikin ta ga daukaka duk wanda yazo so gari zai fara ganin ganuwan gari ga daraja sannan kuma gashi tana tattare da waɗansu yanki na gidaje to wannan ya sanya ake kiran surorin alqur'ani mai girma a matsayin sura saboda abace mai daraja mai kima bayyananniya kuma tana tattare da waɗansu ayoyi daban-daban to da wannan sai ana kiran surorin alqur'ani mai girma a matsayin sura da haka duk lokacin da kaji an ce suratu kaza abinda ake nufi wata aba mai daraja mai kima wacce take yanki ta tattara yanki na ayoyin alqur'ani mai girma to a lokacin da kuma kaji an ce al-aya ma'anan al-aya shine al-alama ma'anan aya shine al-alama wato me alaman ne wato alaman zance kaza ya kare za a dafa sabon zance to shine ma'anan aya da haka sura ga ma'ananta aya ga ma'ananta to idan mun fahimci wannan da kyau to sai mu je ga ainihin wato abin da ya shafi fatihatul kitab tun farko dai malamai sun yi bayanin cewa ayoyin fatihatul kitab ayoyi ne guda bakwai babu wani malami da ya saba duka malaman qur'ani malaman nan guda goma na qur'ani duk sun yi ittifaki akan cewa ayoyin fatihatul kitab ayoyi guda bakwai haka nan malaman Abdul Ai akwai malaman kididdiga da kidaya ayoyin alqur'ani mai girma idan ka sami waɗansu malamai sai ka ji sun ce maka ayoyin alqur'ani mai girma 6666 sai ka ji an ce maka wurin waɗansu malaman 6632 waɗansu malaman 6610 to me ya haifar da wannan to akwai inda akan dan samu waɗansu malamai nan sun dauke ta aya waɗansu malamai nan ba su dauke ta aya ba to an samu irin wannan ko a cikin fatihatul kitabi amma duk malamai da malaman qira'a da malaman tafsiri da malaman hadisi, da malaman fiqhu, da malaman ko'insu malamai ma na addinin musulunci sun yi ittifaki akan Fatihatul Kitabi tana da ayoyi guda bakwai. Kuma kamar yadda muka kawo wancan suna da manzon Allah ya sanya ma Fatiha As-Sab'ul Masani ayoyi bakwai da ake yawan nanata su. Ana nanata su a kowace raka'a ta sallah, ana nanata su a sallolin farilla da sallolin nafilfili, kai babu ma dai wata sallah face akwai Fatihatul Kitabi a cikinta. Har sallan janaza. Magana mafi inganci shine in kai kabbaran farko Allahu Akbar zaka fara karatun Fatihatul Kitabi ne. Saboda manzon Allah ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, duk sallan da ba a karanta mata Fatiha ba to sallan ba ta yi ba. Da wannan sai malamai masu tahqiqi suka tafi akan cewa babu yabon Allah mafi daraja fiye da yadda Allah ya yi kansa, da haka sai ka karanta Fatihatul Kitabi a cikin sallan janaza da sauran salloli. To wannan nana ta san da ake yi, to shine ake nufi da As-Sab'ul Masani, ma'ana al-masani wanda ana nana ta ta akai a dawo, akai a dawo, akai a dawo, to ana nana ta ta kode yaushe. To Qur'ani ya riga ya tabbatar da cewa ayoyin Fatihatul Kitabi ayoyi ne guda bakwai. To amma kar ku manta da batun da muka yi jiya cewa malaman Kufa da malaman Basra, ba Basra ba, malaman Makka kamar Ibn Kathir, cikin malaman Qurra'u ne, cikin malaman Qira'a ne. Dama akwai Nafi'u wanda shi malamin Madina ne, akwai Ibn Kathir shi malamin Makka ne, akwai Abu Amr al-Basri malamin Basra ne, akwai Ibn Amir malamin Kufa ne, akwai Asim malami na ƙasan abin nan, wannan da muka kawo yanzu Kufa, ba Kufa ba, wannan Kufiyun malamin Kufa ne, da Kisa'i da Hamza, duka waɗannan malamai na Kufa ne. To kar ku manta da sabanin da muka kawo cewa malaman Kufa sun tafi akan cewa Bismillahirrahmanirrahim ita ce ayan farko a cikin Fatihatul Kitab. Amma malaman Madina da malaman Basra su ba su tafi akan wannan matafiyan ba. To tun anan zaka gane inda za a fara samun takon sakan yadda za a yi kidayin ayoyi guda bakwai kenan. To malaman da suka tafi akan cewa Fatihatul Kitab Bismillahirrahmanirrahim ita ce ayan farko, to da haka yanzu in ka ce Bismillahirrahmanirrahim ayan farko kenan. Ar-Rahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu kenan. Sai me? Ar-Rahmanirrahim aya ta uku. Maliki yawmiddin aya ta hudu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya ta biyar. Ihdinas siratal mustaqim aya ta shida. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin aya ta bakwai. Malaman da kuma suka tafi akan cewa Bismillahirrahmanirrahim ba aya bace, to su kidayen su zai canza, sai kasance alhamdulillahi rabbil alamin ita ce ayan farko, Ar-Rahmanirrahim aya ta biyu, maliki yawmiddin aya ta uku, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya ta hudu, ihdinas siratal mustaqim aya ta biyar, siratal ladzina an'amta 'alaihim aya ta shida. Da haka aya ce a wurin su غير المغضوب عليهم ولا الضالين اتشي آية كفقا إلا أن قاني صابانين كددقا سؤال أي هل دي كما عند مكة شيء دك ما لم يسني اتفاكي أكن شيء وفاتحة الكتاب تنا دا آيوي قد أبقين إلا إيا كدي وإن سسن إدا بسم الله أما تهم آية فرقو شيء سك هلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أما تهم آية كرشي وإن سكم سكت شيء الحمد لله اتشي آية فرقو صراط الذين انعمت عليهم ايات غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما ايات جماعه كيل ان فهمت wannan da kyau. To shine sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fara da fadin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Mun gabatar da bayani akan abin da ya shafi bismillahirrahmanirrahim, to Allah ne girma da buwaya yace alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين دنغوغين غوديا دنوؤين غوديا شيني معنى الحمد وتو غوديا مفي تشكا mafi albarka mafi kololuwan daraja da duka nau'o'in godiya da duka dangogin godiya lillahi san tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin tayyukai malamai sun yi bayani cewa wato godiya ga Allah subhanahu wataala tana faruwa saboda abubuwa guda biyu na daya tana faruwa ga Allah saboda Allah yana da sunaye kyawawa da sifofi madaukaka sifofin Allah da sunayensa sun kasu kashi uku ne zaka gansu duka sifofin Allah za ka gansu sifatul kamal wa sifatul jalal wa sifatul jamal wa inna abubuwa guda uku al kamal wal jalal wal jamal ma'anan al kamal gabaki ɗaya sifofin Allah sifofi ne na kyau babu abin da ke da alaka da muni cikin abin da ya shafi sunan Allah ko sifan Allah babu muni har shi yasa sai malamai suke cewa malaman tauhidi suke cewa duk wani abin da ka ganshi da kyau duk wani abin da ka ganshi da kyau to wannan sifan kyan mafi cikanta ta tabbata ga Allah duk wani abin da ka gani mai kyau sifan cikan wannan kyan to ta tabbata ga Allah subhanahu wataala shine sifatul kamal wato sifa ciccika kowace sifa da ka gani na Allah to cikakkiya ne kana iya samun kaji an ambaci Allah da wata suna kuma an ambaci wani bawan Allah da wannan suna to Allah shike da mafi cika ina misali Allah shine al-alim me ma'ana al-alim masani to amma kuma ko a cikin al-qur'ani mai girma Allah ya ambaci wadansu da kuma mutane da suna alim ya ambaci wadansu da suna alim kuma cikin sura yusuf ko irin lafazin al-aziz Allah shine al-aziz kuma ya ambaci wadansu bayin shi da suna aziz wa qalat imra'atu al-aziz da sauransu to duk inda kaji an ambaci Allah da wata suna sai aka ambaci wani bawa da fatankwacin irin wannan sunan to Allah shike da mafi cikanta kada ana iya cewa malam wane fulanun alim malam wane yana da zurfin ilimi amma fa ilimin shi in ka auna da ilimin Allah na kasashen ilimi saboda abin da ke bayan shi nan ma bai sani ba me zai faru gobe bai sani ba me ya faru shekara 2000 da suka wuce bai sani ba menene ke tsakiyar wannan littafin bai sani ba menene ke cikin zuciyarka bai sani ba amma kuma an kira shi alim masani to zai daidai da al-alim na Allah wanda yake ya san ababen da ke fake ya san ababen da ke sarari ya san ababen da suke a same ya san ababen da ba su samu ba ya san inda sun samu ya za su kasance kaga ilimin Allah cikakken ilimi ne ilimin duk wanda ba Allah subhanahu wataala ba shi kuma takaitaccen ilimi to gashi mun dauko wannan bayanin kuma gashi ana mun ishara akan lokaci yayi ina ga mai yiwa mu dakata anan sai mu sake dauko bayanin daga farkon shi daga alhamdulillahi rabbil alamin insha Allah ta'ala azama ta gaba abinda muka fadi daidai Allah ka bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana idan akwai tambayoyi cikin karatuttukan da muka yi sai mu amsa na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah ruqya na'am ina in ka ce ruqiya hawa kenan kare ga shine ma'anar ruqiya shine Allah ya ambace shi a cikin suratul isra'i na'am 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 aka dauki yarinyan mu aka dauka aka kai mishi Dole. Dole. To, tambayan ka ta farko yana tambaya ne akan cewa ruqya bayanan da muka yi yana nuni akan cewa ya gama kowani irin rashin lafiya bai takaita akan kawai shafan aljini ba. To ya abin yake hakan yake ruqya ana yin shi akan kowani irin ciwo ba lailai shafan aljini ba. Me yiwuwa kila abin da ya sanya mutanen mu suka takaita shi akan shafan aljini saboda sauran cututtuka suna da nayi suna iya tafiya gurin likita. Ga su dakta nan za a je gurin su a ce to ga damuwan su rubuta magani. Amma shi ko shafan aljini in ka je gurin waɗansu likitocin ma ko sihiri sai su ce maka a daidai kawai a yi na gida. To kila wannan ya sanya al'umma mu sai suka takaita harkar ruqya a cikin al'amarin shafan jinnu kawai ko al'amarin sihiri kawai. Amma a hakikanin gaskiya harkar ruqya ta hada da duk wata irin cuta da ka sani ko ciwon kai ya dame ka zaka iya dafa kanka. Akwai addu'an da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ka dafa wurin ka inda ke maka ciwo ka karanta addu'a ka ce a'udhu billahi wa a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru ka ce wannan so bakwai kai bismillah 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 so uku a'udhu billahi ko a'udhu bi izzatillahi duka riwayoyi guda biyu a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru ka karanta so bakwai. Ko hannunka ne ke maka ciwo ko kafanka ne ke maka ciwo ko cikinka ne ke maka ciwo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan lafiyar za a karanta. Sannan kuma kai ko karaya mutun ya kari to za a karanta mishi wannan ruqya kuma bai kore ai wani maganin wanda yake an ga musu kuma yana da tasiri bai korewa bai korewa. Amma dai ka san cewa yayin da kai ruqya to kaman yanda muka ji a baya ka nemi albarkan Allah, ka nemi taimakon Allah, ka nemi daukakan Allah, ka nemi nisancin shedan daga dukkan wata cuta da ke damun ka. In ma matsalin daga shedan yake to kaga ka samu waraka daga gare ta. Saboda akwai cututtukan da yake lashaka daga shedanu. Qur'ani ya kaito mana wannan akan Annabi Ayyub. Inda Annabi Ayyub ya kamu da rashin lafiya tsawon lokaci kamar yadda manzon Allah ya faɗi a cikin wani hadisi shekara 18. A ƙarshe dai Annabi Ayyub ya rika yin addu'a raddi anni masaniya shaytanu bi nusbin wa azab ya Allah shaytan ya shafe ni da wahalarwa da cutarwa shine bi nusbin wahalarwa wa azabin da asaftarwa. Wannan a cikin suratul sad kenan. A cikin suratul anbiya'i sai ce raddi anni masaniya dhurru anta arhamur rahimin ya Allah hakika cuta ta same ni amma kai ne mafi rahaman masu rahama ya Allah. Kuma wannan addu'an da yayi sai Allah ya ce urqud bi rijlika dan motsa kafanka dan yana zaune ne kawai sai Allah ya ce urqud bi rijlika motsa kafanka kawai sai ruwa ya fara fitowa daga inda ya motsa kafa sai Allah ya ce baridun wa sharab wannan ruwan sanyi ne zaka sha kai wanka ka je inda sha da wanka ya samu asali baridun wa sharab wannan ruwan na sanyi ne a sha ai wanka da kuma ya sha yi wanka din kuma sai Allah ga baki daya sai yayi mishi dukkan abin da ya dame shi that no okay. Harkan ruqya zaka iya yanta akan kowace irin cuta har akwai waɗansu cututtuka masu haɗarin gaske a duniyan ci a yau irin cutan kansa irin ciwon zuciya irin ciwon mene kuma cututtukan nan dai masu haɗari irin su hawan jini irin ciwon suga akwai cututtukan da yake har akan kai ga yanke ƙauna ma. Amma idan ka karanta waɗansu ayoyi kuma an karanta an ga tasirinsu mutum yakan samu waraka da izinin Allah yakan samu waraka da izinin Allah. Akwai wani malami da ya rubuta wani littafi akan waɗansu ayoyi da ake karanta ma masu irin waɗannan cututtukan masu haɗari cututtukan ya kawo irin kissoshin da a asibiti an yanke ƙauna cewa wannan mutuwa kawai zai ba shi da wani dama kuma da ya rage mishi sai mutuwa. Amma da aka karanta mishi waɗannan ayoyin kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mishi da rahama mutum ya tashi ya ci gaba da harkarsa ma ya mamance ya taɓa rashin lafiya. Ko ni karan kaina nan ba wai abin nan ba ni karan kaina na yi ba wai na kwatanta ba na aiwatar kuma na ga na ga cin nasara da izinin Allah. Na yi rashin lafiya tsawon lokaci kusan shekara goma sha. Na tafi Saudiya, na je ba ɗaya ba baji ba. Amma ba wani abin da suke biya mun sun gani. Na tafi India. Da suka gama min duka binciken da za ka yi za su yi sai aka zo ana congratulating ina. Duk lafiya na lau. Ban da wata damuwa. Ni kuma na san ban da lafiya. Kuma ko kai in rashin lafiyar a gaban ka ne ba za ka ce za ka je ka dawo ka same ni ba. Amma da na je ɗakin Allah, na je Ka'aba, 2016 kenan. A 2016, umaran da na tafi na je ɗakin Ka'aba, na samu waɗannan ayoyi da malam ya kawo su, na samu ruwan zamzam, na samu ajuwa, dabino na ajuwa. Wanda manzon Allah yake cewa wanda ke cin bakwai duk ran da ka ci bakwai da safe to sihiri ba zai kama ka ba. Sihiri ba zai kama ka ba, ka ɗaran ma sihiri a wannan ranar. Na riƙa yin tawai da ina ruƙaya a ciki. Kafin in taso garin maka wallahi na warke gabaki ɗaya. Da izinin Allah. To da ka ga wani abu ne wanda yake ba abin nan ba ne ba wai kwatantawa za ka yi ba. Ai tuni an riga an kwatanta an gani. Tuni an riga an kwatanta. Kawai dai yanzu kai yanzu abin da ya rike maka irin yaƙinin da ke tsakankaninka da Allah. Da irin imaninka. Yau idan kana raba Allah, kana raba ma Allah ƙafa, to na Allah zai baka da wayonka ko dubaranka. Amma ka sakankance da Allah, ka yarda da Allah, ka maida al'amarinka ga Allah. Shi kuma Allah subhanahu wata'ala zai nuna maka shi ne Allah. To da haka wannan tambayan farko kenan, don rashin lafiyar da ake yi, za a iya yin tawaida, ruqya kenan, babu kuma laifi a haɗa da wani magani idan an ga yana amfanarwa. Domin abin da ke faruwa akwai yiwuwan, misali ƙila a ce sihiri ne, ko kuma shafan jinni. To ƙila wani aljani ya shafi bawa, ya kuma yi mishi wata illa. To ko da ba aljanin a tare da shi, akwai yiwuwan illan tana nan ta riga ta tafi gangan jikinsa. Kamar a ce ne mutum ya zo ya mare ka, ya fuskanka ya kumbura. Ko da ba shi a gurin, ƙila bayan kwana biyu uku, fuskanta na a kumburi. To kaga kana da buƙatun ka samu man da za ka shafa kuma fuskanka ta abin nan. To da haka babu laifi in an yi ruqya kuma a samu magani da aka gamsu cewa yana tasiri a aiwatar da shi. Shi ko irin wancan abin da ka kawo, wai ta auri wancan, aka ɗauki yarinya aka kai, ban kaura da shiririsin da ke cikin wannan da yawa. An sanya jahilci a ciki, an sanya san rai, an sanya fasikanci da ɓanna. Wai aljana ta ce wai za ta auri wannan, kuma in ta aure shi wai ya kuce yanzu zai rika zuwa da ita ɗaki yana keɓewa da ita, ƙila ma a ganta da ciki. Wai duk a matsayin yanzu ya auri aljana ne ba ya ku bace. Kaga wannan wasan kwaikwayon da ke cikin wannan da yawa. Shi yasa harkar ruqyan nan akwai kwamacala da yawa. Shi yasa akwai za ka ji waɗansu malamai don su ba wannan addinin su ba aqidan kariya sai su yi ta musun ruqyan. Ba din wai ba su yadda cewa ana karanta ma mare lafiya Qur'ani ya samu waraka da izinin Allah ba. Saboda irin wannan miyagun kwama calin da ke ciki. Wani lokaci sai aljannin su ce to sai an yi mana kaza, sai an yi mana kaza, sai an yi mana kaza. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa inna shayatina la yusawna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun. Sai su dora mutane akan waɗansu abubuwa na shirka. Mutane suna ganin kamar in an yi esu ko ɗan su zai samu waraka. Sai a je a yi shirka. Kuma ba zai samu warakan ba. To akwai kwama cala ne da yawa. Wannan babin in muka ce za mu buɗe shi, ƙissoshin da za mu yi ta kawo nan muna iya rana ta faɗa ma ba mu gama ba. Allah ka shiryatar da mu. Kawai dai mafi alkhairin shirya shiryan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Na'am. 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 Sallallahu alaihi wa sallam. Na'am. Na'am. Kamar yadda muka kawo bayani, malam yana tambaya, malamai da suka samu saɓani, to amma shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi. La shakka shine abinda al-Imam Ibn Kathir ya tafi akai. cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai karanta Fatiha yakan karanta ta da bismillahir rahmanir rahim. Akwai hadisi da suka zo akan wannan, akwai hadisi da suka zo akan wannan wanda shine kuma matafiyan al-Imam Ibn Kathir, wanda ke nuni akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta bismillah a farkon karatun sa. Kaga akwai hadisi wanda al-Imam Hakim ya ruwaito, sayyidina Abu Hurairah ya taba zama cikin waɗansu daliban sa, yake cewa duk cikan kudin nan zan yi muku sallan da zan kwatanta muku sallan Annabi sallallahu alaihi wasallam sama da yadda kowa zai iya yi. To a ciki sayyidina Abu Hurairah sai da bismillahir rahmanir rahim sannan ya fara karatun Fatiha, kuma yace zan kamanta muku sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito daga Anas, sayyidina Anas yake cewa kanat qira'atuhu maddan, karatun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin madda a ciki, sai yace ga yadda yake yi, bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin, sai fara kawo da bismillahir rahmanir rahim, yace Annabi yana yin madda a Allah, bismillah bismillah da ar-rahman da ar-rahim, duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin madda a cikin su, sannan manzon Allah ya ci gaba da sallan sa ko karatun sa. Haka nan ga hadisin Ummu Salama da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yinka karatun shi dalla dalla, sai ta kwatanta yadda Annabi ke yinka karatun nashi, sai ta ce bismillahir rahmanir rahim sai tsaya, alhamdulillahi rabbil alamin sai tsaya, ar-rahmanir rahim har ya zuwa karshe. To da wannan ne al-Imam Ibn Kathir yace da haka wannan yanke ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki bismillahir rahmanir rahim a matsayin aya cikin Fatihatul Kitab, kuma dama shine abin da muka rinjaya da muka kawo zantuttukan malamai sai muka rinjayar da wancan. To kaga wannan shine yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi, amma dangane da sauran surori kuma wannan sabanin yana nan, babu buƙatar ne a kakkawo sabanin malaman da zan tuttukan su, amma dai suna da hujjojin da kowanne suka dogara da shi, wallahi ta'ala a'la wa a'la. To alaikum assalam, tambayan ƙarshe kenan ko? Wato kusan duka rako'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi, in dai zai karanta Fatiha to sai ya karanta da bismillahir rahmanir rahim. Akwai ma zancen da ke cewa fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim yana ƙare, akwai zancen da yake faɗin wannan, amma dai bismillah wannan yanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta bismillah a duka wato rakawoyin da zai yi na sallah. To abinda muka faɗi daidai, Allah ka bamu lada, Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya da gamawa lafiya, marasa lafiya daga cikin musulmi Allah kai mana gudunmuwar lafiya, masu lafiya kuma Allah ka ƙara mana lafiya, Allah ka sa lafiya ta amfani mu duniya da lahira. Ya Allah abinda yafi ƙarfin mu Allah ka iya mana, abinda muke iyawa Allah ka taimake mu, Allah ka tsare mu ka tsare mana imani, Allah ka shiryatar da mu ka shiryatar da zura'an da ka ba mu, ya Allah fitintunu da tagayyaran kamannu Allah ka raba mu da shi, Allah ka ciyar da mu daga yunwa ka amintar da mu daga tsoro, ya Allah abinda ya dame mu a wannan ƙasa namu na taɓarɓarewan tsaro da taɓarɓarewan tattalin arziki, Allah ka shiga cikin lamarin mu, Allah ka gyarta mana al'amuran, Allah ka daidaita mana al'amuran, Allah ka raba mu da yunwa da fatara da niyata da kakane kai, Allah ka ciyar da mu daga yunwa ka amintar da mu daga tsoro, Allah ka shirya mana ƴan matanmu, Allah ka gyarta mana samarinmu, Allah ka tarbiyantar da kananan yaranmu, dattawanmu Allah ka yi musu albarka, tsofaffinmu Allah ka yi musu albarka, shugabanninmu Allah ka kama hannayensu zuwa ga daidai, Allah ka tsare su daga kuri, Allah maɗaukan sarki ya taimake su, Allah ka ɗora su akan kyakkyawan adalci, Allah ka sa su zama sila na walwala da rahama a cikin al'umma, ya Allah ka sanya mulkinsu ya zama taimako ga addinin al'umma da gyaruwar rayuwarsu da addininsu, ya Allah muna roƙonka abin da ke damunmu ya Allah ka yaye mana, Allah ka ciyar da mu daga yunwa ka amintar da mu daga tsoro, ya Allah waɗanda suke cewa mu sanya su cikin addu'a ka fi mu saninsu da buƙatunsu, Allah ka biya musu buƙatunsu na alkhairi, abin da suke tsoro na shari Allah ka amintar da su, ya Allah muna roƙonka ƴan uwanmu a garin Palestine Allah ka taimake su, Allah ka taimake su, Allah ka ba su nasara, Allah ka rinjayar da su, Allah ka tar musu hancin Yahuda a ƙasa, Allah ka fallasa su, Allah ka tauna musu asiri, Allah maɗaukakin sarki ka sa a yi galaba a kansu, ya Allah subhanahu wa ta'ala ka haɗa kan al'umman musulmi, Allah ka raya da mu akan shari'a, ka karbi rayuwarmu akan shari'a a ranar tashin alkiyama ka tada mu a tutar annabi sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.